Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Shehin Malami Aminu Ibrahim Daurawa ya ƙaryata wani faifan bidiyo da ke nuna wani kamar shi yana tiƙar rawa a cikin mata. Wasu matasa sun koka bisa yadda suka ce sun yi mamakin yadda aka yi saurin bayan da belin matashin nan yi nusa ƙallami ado da ake wa lakabi da Khalifa, wanda aka zarga da yin walawalar raba dubban matasa da miliyoyin kuɗi. Za mu kawo muku rahoton mu na kyan alƙawari cikawa dangane da yadda gwamnan jihar Jigawa ya naɗa masu taimakawa matansa uku a fannoni daban-daban. Za mu kawo muku saƙonnin ra'ayoyin ku bi da bi, su ne ma za su zame mana cikamakin rahotannin mu na wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana kan ce kasha kallo. Yau ma za mu ɗora ne akan batun matashi Yunusa Ƙallami Ado, wanda girma-girma ya tusar baƙo ya ƙirƙiri tsarin samar da aikin yi ga matasa masu digiri ko duguloma, kuma yace akwai tsare-tsare masu fa'ida daga Bankin Duniya. Daga bisani yace akwai wata cibiya ta Alhuda, ita ma ta shirya tsaf domin kawo tallafi domin dai a cimma waccan manufa. Sai dai an ɗauki lokaci ana ta karɓar kuɗin matasa har ta kai an samu dillalai masu shiga saƙo da lunguna suna kawo matasa masu neman samun aikin. Kowa dai ya san yadda ake fama da ƙarancin ayyuka, masu digiri da duguloma sun fi dubu amma babu aikin yi, haka suke ta yawo da certificate babu aiki. Wannan ne ma matsalar da ke baiwa masu dabara dama su bullo da dabarun samar wa kansu mafita. Yau dai matasan da aka karɓe wa kuɗi kuma suka fahimci cewar tusa dai ta ƙure wa bodari sun bayyana cewar ya kamata gwamnatin jihar Kano ta tsoma baki cikin wannan alkafura domin fa akwai matsala.
Amma na san waɗanda suka agent ɗin sun karɓi 30,000, 40,000, 50,000 kuma sun kai masa, akwai wanda na san shi ya kai mutum sun kai 38,000, wani 15,000, wani 40,000, akwai su da yawa rititi din na san su. Wasu na san yadda muka yi ta communicating da su suna ta kare shi akan cewar harkar gaskiya ce.
Guda daga cikin waɗannan matasa ya bayyana cewar bayar da belin wannan matashi fa ya harzuka dubban waɗanda aka karɓe kuɗi, don haka yake jan hankali da fa a yi wa tufkar hanci domin kaucewa abin da ka zo ya ji.
Akwai wanda ya bada 9,000, akwai mai 7,500, akwai mai ƙarami shine mai 6,500. Appeal children a yan poverty movie ne abinda muka bada naira 14,500. Yaro dan ƙarami ko yazo ya dinga hada kan graduate saboda babu abin yi, kuma tabbashi ya ci garan sa babu baka. Yanzu a ce an sake sa ya kwana a gidansa, akwai matan da suka dinga kwana a gurin karfe 4 na asuba domin su zo wannan interview. Akwai mutanen Sokoto, wallahi na san su, ina da su, ina duk wanda yake bukata zan kawo masa lambobin su da komai.
Akwai wasu manyan mutane da su ma suka aiko da wasiƙu ga shi Khalifa ta tabbatar da mu baya a gare shi, wanda hakan ya sa da yawa daga cikin waɗanda aka karɓarwa kuɗi ke cewar wannan ne ya sa suka sakankance suka sadu da cewar abin na gaske ne. Za mu ci gaba da bibiya domin mun yi ƙoƙarin ji daga bakin shi Yunusa Ƙallami Ado, amma bai ɗauki wayarsa da ta yi ta kaɗawa ba. To kun ji dai. To a yayin da shi Khalifa Ado bai samu ɗaga wayarsa ba, balle mu ji bayaninsa. Shi kuwa shehin malami Malam Aminu Ibrahim Daurawa bai yi shiru da bakinsa ba, bayan da aka yaɗa wani faifan bidiyo da ke nuna wani filin biki mata da maza suna cashiya, har ta kai wani mutum da wasu suka yi zargin malam ne ya fito fagen rawa ya yi girgiza da rangaji. Daga nan ya tafi hannun wata mai tiƙar rawa da ake zargin ko matarsa ce, ya juya ta juyin cori ya yi. Daga nan ya sake wani rangaji ya kuma ja da baya kaɗa kafaɗa. A fuska dai wasu da suka gani sun yi zargin cewar wannan mai rawa sun yi kama da malam, har ma aka fara mamakin ta yaya malam zai bige a filin rawa. Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya faɗakar da al'umma cewar ko dai akwai kama a tsakaninsu da wancan mutum mai rawa, to a sani ba fashi ba ne. Wani bawan Allah mai suna Muhammad Jidda daga can Maiduguri jihar Borno ya aiko da saƙon cewa a kan gidansa aka yi waccan rawa da ake zargin da malam a cikinta. Kuma wancan bawan Allah ya ce haƙiƙa akwai kamar su da malam Daurawa, amma fa ba shi ba ne. Kuma idan ma mai hankali ya lura ai shi wancan matashi ne dan bana bakwai ba kamar Mallam Aminu Ibrahim Daura ba wanda girma ya ma fara cin masa
wannan bawan Allah da aka nuna shi yana rawa ga me hankali yanka kalle shi ma zaka gan shi is very younger than Mallam Ibrahim Daurawa amma kan gaskiya su so shi kama kani ne ga wajen tiram ya zo ya taka rawar sa an yi ihu an yi menene kuma duk muna guri a gaban gidanmu
to yanzu kuwa sai wa barkotin tarayya da ke zaman ta gadi gadi karkashin mai shari'a Jesu Zoguwa to inda cibiyar nan ta kaja mai fafutukar wayar da kan al'umma kan gaskiya da jagoranci na gari sai karar muhuyi magajiri mun gado a matsayinsa na shugaban tsarin tafiyar da aikin gwamnati warihan warihan da Hajiya Halima Ben Umar da ke zaman shugabar wannan tsari ta biyu da kuma ita kanta hukumar ta OGP bisa wasu bukatu na neman ba'asin yadda hukumar ta aiwatar da dukiyar da ake ware mata barista Abba Hikima Fage da barista UI Suleiman su ne suka wakilci wannan cibiya ta kaja yayin da barista Umar Fari ya jagoranci lauyoyin waɗanda ake kara an dai dage shari'ar zuwa ranar 5 ga watan gobe bayan bukatar waɗanda ake kara na neman lokaci domin yin martani na kalubalantar hurumin kotun na sauraron wannan kara to Allah ya kai mu daga babbar kotun jiha dake karkashin babban jojin jihar Kano Justice Nura Sagir Umar kuma an ci gaba da sauraron karar da ake tuhumar mutanen nan biyu da ake zargi da sace wani yaro suka kuma tsinduma shi a rijiya a can garin Bici wannan mutane sun hada da Usman Labaran da Ibrahim Khalil sun kuma gurfana ne bisa zargin sace wannan yaro suka kuma bukaci naira miliyan 2 a matsayin fansa daga bisani ne aka gano yaron a cikin wata rijiya a garin Nabici yayin tambayoyin tsiye da lauyoyi suka gabatar wannan yaro ya nuna wanda ake zargi na biyu a matsayin wanda ya dauke shi daga nan Kano zuwa Bicin ya kuma jefa shi a wata rijiya lauyan gwamnati mai gabatar da kara barista Ahmad Wada ya bayyana yadda yan sanda suka gano tare da tabke waɗanda ake zargi ta hanyar tattaunawar su a tarho yanzu haka mai shari'a Justice Nura Sagir Umar wanda shine chief jojin jihar Kano ya dage shari'a zuwa ranar 25 ga watan da muke ciki Allah ya kiyaye masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a to madalla anan kuma kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar shekara wato shekara All Girls Student Association Shoga tana farin cikin gayyatar daukacin tsofaffin ɗalibanta gagarumin taronta irinsa na farko a tarihin kafuwar wannan makaranta wanda za a yi ranar 12 ga watan October na shekarar da muke ciki a babban ɗakin taro da ke cikin wannan makarantar zuwanki wannan taro yana da matukar muhimmanci idan ke yar wannan makaranta ce domin za a tattauna muhimman batutuwa da suka shafi wannan makaranta sanarwa daga mai rukon mukamin jami'ar hulɗa da jama'a ta wannan kungiya Jawahir Nuhu hukumar shirye jarrabawar kammala babbar sakandare ta Afirka ta yamma ta jinjina wa gwamnatin jihar Kano a fannin jiyoyin da suka fi samun nasara a fannin lashe wannan jarrabawa a shekarar da muke ciki makadashin darakta mai lura da jarrabawar na hukumar ta WAEC Henry Adeumi ya bayyana cewa jihar Kano ta shiga jerin jihohi 5 da ɗaliban su suka fi nuna hazaka wajen lashe wannan jarrabawa sauran jihohin da suke tafiya kafada da kafada da Kano a wannan fanni na kokari a bana sun hada da jihar Abia da Lagos da Bayelsa da kuma jihar Nasarawa Adeumi ya ce waɗannan jihohi biyar su ne suka zama zakarun gwajin dafi da ɗaliban su mafiya yawa suka yi wa WAEC kace-kace ta hanyar samun kyakkyawan sakamako arewacin Najeriya kuma jihar Kano dai ita ce ta daya kuma gaba da kowace jiha har ma wasu ke danganta shi da kokarin gwamnati mai ci na baiwa ilimi fifiko a wannan jiha yanzu kuwa sai jihar Jigawa inda wakilin mu Aminu Shuwajo ya hada mana rahoto akan sabbin nade-nade da gwamnan jihar ta Jigawa yayi wanda ya gwangwaje matansa har su uku kowace aka dankwala mata mataimakiya ta musamman a fannonin da suka shafi mata hidima ga Shuwajo
wannan dai kusan sabon abu ne a tarihin siyasar jihar Jigawa da gwamna ya nadawa matansa mataimaka kowace daidai guda uku kenan gwamna Badar Abubakar ya nada Sa'adatu Bashir Muhammad a matsayin mataimakiya ta musamman ga uwar gidansa kwarin gida sarautar mata sai kuma Mariya Muhammad Mukutar da Aisha Garba a matsayin mataimaka na musamman ga matansa guda biyu wato yar tsakiya da kuma Amarya suma domin taimaka musu a harkokin yau da kullum wannan nada-nada dai da gwamnan yayi a baya-bayan nan basa daga cikin mataimaka da mashawarta 51 bayan da kwamishinoni 11 da ya tura majalisa ta kuma amince har ma yanzu sun saba layin rantsuwa sun ma shiga ofisoshin su domin fara aiki gadangada ko da yake duk cikin waɗannan naɗe-naɗe da gwamnatin yayi babu wanda yafi daukar hankali da kuma ma jawo cece ku ce tsakankanin al'umma face dai na mataimakan matan nasa guda uku ganin ba ofisoshi ne da su ba
da tana ganin bai kamata ba akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata ayi ba irin wannan abun ya kamata ayi ba
wannan sai da aka bada bai kamata ba
a gani na abin da gwamnati yayi daidai a gani na ni dai bai daidai ba
lalle fa zamani kuwa da nasa anan kuma cibiyar sayar da wayoyin hannu ingantattu ta Faje Communication na sanar da al'umma cewa sun amsa kiran ku wajen kawo muku ingantattun wayoyin hannu na gani na fada kamfanin Faje Communication ya ce akwai samfuran wayoyi na kwalisa sannan akwai bonanza ta musamman ga mai son karbar bashi marar ruwa domin taimakawa bukatar ku ta mallakar wayar da kuke mafarkin samu muna iya baku bashin waya ku biya cikin watanni 6 ko wata 3 amma ga mai neman bashin akwai sharadi da kaidoji domin tabbatar da ciniki a doren shari'a ku neme ma ofishin mu dake Beirut Road daura da AG Abdullahi ko kuma shagunan Faje Communication dake fadin jihar Kano ko a kira lambar waya 0707 600 800 ko sifili bi sifili ko kuma sifili takwas sifili shida daya shida daya shida sifili takwas tara muna jiran ku
kafin mu je da fannin mu na ra'ayoyin ku ga takardar neman taimako ta Hadiza Jibril wace Allah ya garabe ta da lalurar ciwon idanu mahukuntan asibitin idanu na maka kuma suka yi lissafin naira 300,000 domin yi mata aiki ta ce ba ta da halin wannan kudi sai kuma takardar neman taimako ta wani kankanin yaro abin tausayi wanda haka kawai wani abu ya fito masa idansa guda ya kumbura sintum mahukunta na neman naira 30,000 domin fara yi masa hoto a gano yadda za a raba shi da wannan matsala wannan kankanin yaro mahaifansa sun sha wahala matuka wajen kulawa da lafiyarsa gashi karfi ya kare an zo yin hoton naira 30,000 dan haka su ma suke roƙon ku bayan Allah a taimaka to yanzu ko ga Amina Hamisu Isa wacce ta leka dandalin mu na sada zumunci na Facebook wato Freedom Radio Nigeria a Facebook inda ta kawo mana sakonnin da kuka aika mana akan rahotanninmu da suka gabata
labarin matashin nan wanda ya shigar da mahaifiyarsa kara shine fa daukan hankalin jama'a kuma sun bayyana ra'ayoyinsu da dama akan hakan a yau zamu fara da la'ayin Bala Abdu Mai Tsidau da yace ai Allah ka kyauta karshen mu kar ka jarabce mu da ayaya da ba za su yi mana da'a ba Sira'in Yusuf Isa Sa'idu yace to khalifa ciki da gaskiya wuka bata huda shi sai kai wa kotu bayani akan samar da ayyuka ana sira'in Umar baban yaya sabon gida cewa yi Allah mai iko to professor da fatan wannan gwaji naka zai tasiri ga al'umma sira'in Jamila Muhammad da tace duniya ce zai nadama
to an gaishe ki Amina kafin mai sallama ana kira ga masu sha'awar koyon gangariyan turanci cikin sauki shugaban makarantar Kampa English Center Anas Aminu Kampa na sanar muku cewa su fa sun shirya kaf domin fara daukar sabbin dalibai masu bukatar kwarewa akan rubutu da karatu da koyon turanci daga tushe ko kuma wanda turancin sa ke da koma da yake bukatar ya tada shi ana kira ga dalibai da ma'aikata da ƴan kasuwa domin ku akwai aji na musamman wato special class a ranakun Asabar da Lahadi daga safa zuwa yamma Alhamis da Juma'a kuma daga karfe 6 zuwa 8 da rabi na dare ga kuma sabuwar dama ga kananan yara na koyon gangariyar turanci da lissafi yan shekaru 8 zuwa shekara 14 a ranakun Asabar da Lahadi safa rana ko kuma da yamma akwai ajin Alhamis da Juma'a 4 zuwa 6 na yamma ga kuma sabuwar dama ta bananzar koyar da kwamfuta a farashi mai sauki ku dai kawai ku nemi naku fam din a makarantar Kampa English Center ko kuma AII Umar Store dake sabon titi gidan kankara ko Al Jazeera Store dake gwan majata gwayan gida ko kuma Cable Store dake Dorayi kunya Store kurna ko kuma ofishin Kampa dake nan Kano a iya kiran lambar waya 0903001099 ko 0803297773 anan kuma hadaddiyar kungiyar Amana Farmers and Grain Suppliers Association of Nigeria wato Afghasan ta shirye wani gagarumin taron ƙara wa juna sani kan harkokin noma da masu samar da kayayyaki za ta tattauna muhimman batutuwa da za su mai da kai wajen lalubo hanyoyin bunƙasa tattalin arziki har ma da harkokin shari'a ta yadda manoma za su san ƴancinsu da doka da sauran ƴan kasuwa karkashin shugaban kungiyar wato Alhaji Abubakar Sadiq dan gaske za a yi taron ne a ranar Asabar da gaske ranar 12 ga watan nan da muke ciki a ɗakin taro na Mambaya dake Gwammaja da karfe 10 na safe manyan baki sun hada da farfe Professor Ango Abdullahi da Professor Abba Garba Gaya da kuma Professor Salisu Dedere sai kuma Barista Ibrahim Lawan Sani sai kuma